أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدرسة سادوا أولنا يمتشنا ران اللهدي شابي قوتا محرم شكرا تدبو ليا لدلي هدود أربعين لتقوى سحجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya daidai ga 26 ga watan 6 shekara ta 2026 domin ci gaba da karatun wanda muka saba na sati-sati a cikin littafin mai albarka al-usul salasa na babban malamin Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya mishi rahama yau zamu yi darasi na 10 a cikin wannan littafin sati da ya gabata kayan satin da ya huce wancan satin mun tsaya inda malam ya kankare mana bayani akan asali na biyu wanda dama mun yi bayanin cewa malam ya gina wannan littafin nashi ne akan abubuwa guda uku sune abubuwan da za a tambaye duk bawon da aka ce yau ya rasu sai an mishi wa'annan tambayoyin guda uku a cikin kabari na harko man rabbuka madinuka manabiyuka wannan guda uku sune wanda duk wanda aka ce yau ya rasu sai an mishi wa'annan tambayoyin guda uku sai sa malam ya rubuta littafin shi akan cewa al-usul salasa asali guda uku mun dauki asali na harko mun dauki asali na biyu kana wannan asali na biyu kamar yadda muka yi bayanin shi karshen shi muka karanta hadisin jibril wanda yazo hadisin umar bin khattab yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajul wanda umar yake cewa wani lokaci muna zaune tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo mana da siffa wanda ka ganshi baka cewa dan bulaguro ne kuma idan ka ganshi babu wanda ya san shi wanda yake tambaye mu zan Allah cewa menene musulunci zan Allah ya bashi labari menene imani zan Allah ya bashi labari menene ihsani zan Allah ya bashi labari har sai da yazo karshe da karshen hadisin zan Allah yake tambaye Umar cewa ka san wane ne Umar yake cewa Allahu wa rasuluhu alam ya mushi bayani cewa lalle malaika jibril ne yazo dan ya karantar da mutane a al'amarin addinin su kenan yau zamu tashi al-asrul salis ma'rifatu nabiyyikum muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa muhammad bin abdullah bin abd al-muttalib bin hashim wa hashim min quraish wa quraish min al-arab wal arab min zurriyyati isma'il bin ibrahim khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati was salam wa lahu min al-umri 63 sana منها 40 قبل النبوة و 23 في النبوة نبئ بإقراء و أرسل بمدثر وورد في مكة ما ليتي الأصل الثالث أصلين أكو ما ليتي معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باين مسمينين الدين المسلم ينزو ما ليتي ينزو ياك ماتا تسموانيني annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda malaika zai ce maka ma nabiyuka wane ne annabinka to shine malaha ya ce waye wannan asalin zai maka bayani akan wannan asila ko kuma wannan tabbayar da za a maka akan cewa wane ne annabinka sai malaha ya ce wa huwa muhammad bin abdullah shine asalin sunan shi shine muhammad bin abdullah kenan malakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi abdullah bin abdul muttalib shi kuma abdullah mahaifin manzon Allah shine yake ce ma abdul muttalib kenan kakan manzon Allah bin hashim kenan manzon Allah sune banu hashim wata kabila ce ta musamman a cikin garin makka wanda sune banu hashim ko kuma banu abdul muttalib wa hashim min quraish shi kuma hashim ya daga cikin quraishawa wa quraish min al-arab shi kuma wa'annan quraishawan na garin makka asalin su larabawa ne sai ma da ce wal arab su kuma wa'annan larabawa min zurriyyati isma'il bin ibrahim sune daga cikin zurriya ko kuma dangin annabi isma'il wannan annabi isma'il dan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kenan idan muka dauka nasabi ko kuma asalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karewa karshen shi hala annabi Ibrahim sai sa manzo Allah yake cewa tabbas lalle annabi Ibrahim kakan su ne idan mun karanta asira ana karanta cewa lokacin da manzo Allah shekarun shi suka kusa kaiwa shekara 40 a lokacin nan ya fita daga cikin mutane yana kaura daga cikin mutane yana zuwa wani kogo da ake cewa Gabira sai malaman sirri suke cewa ya ta'abbadu fi dini shaddi Ibrahim yana yin addini ne akan addinin kakan shi annabi Ibrahim kenan kakan shi annabi Ibrahim shine asali wanda manzo Allah yake cewa lalle annabi Ibrahim shine baban kowa abul anbiya kuma shine baban mu annabi Muhammad da yake bayani cewa lalle mu karkashin ko kuma dangin mu yana karewa daga kakan mu shine annabi Ibrahim kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayan aiko shi da annabta ma ya kasance yana addini wanda addinin asali shine addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam idan muka dauka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi shi an aye shi a shekara wanda ake ce ma amufi shekara giwa asalin tarihi ko kuma abin da yake da alaka da amufi shekara ce wanda aka yi sani da cewa shekara ta giwa a gurgushi abin da ya faru a ita wannan shekara shine akwai wani sarki da ake ce ma Abrahata to a lokacin nan ya kasance suna kan addini wanda yake na Kirista na Kirista kenan suna addinin Kiristanci to sai yake ganin mutane kafin zuwan addinin Musulunci ma lokacin nan ana bautar gumakai amma wannan gunkin da ake bauta ma ana bautar su wa'insu yawancin su a cikin dakin Ka'aba suke to shi wannan sarkin sai ya ga cewa mutane suna tasowa daga gari daban-daban suna zawa garin Makka me suke zawa garin Makka ta'aziman lil Ka'aba ko kuma ihtiramul laha dan su girmama dakin Ka'aba su mutunta dakin Ka'aba sai suke zawa haji shekara shekara kina aikin haji idan muka dauka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara zawa da aikin haji ba manzo Allah lokacin da ya zo ma ya isko Larabawa suna yin aikin haji sai dai aikin hajin da suke yi suna yin shi ne bayan da addinin musulunci ya zo da shi ba sun riga da sun sauya shi sun zo da shi ko kuma sun zo da wani sabon abu ne kenan shi wannan sarki da ya lura cewa wayannan mutanen suna kama hanya daga gariruwan su suna zuwa garin Makka domin su girmama wannan dakin na Ka'aba sai ya gani cewa shi ma ya kamata ya gina coci domin mutane su bar zuwa dakin Ka'aba su ringa zagwa wannan cocin tashi koliye da suje dakin Ka'aba yanzu a lokacin nan da ya gina wannan cocin tashi sai aka samu wani daga cikin Quraishawa wanda yake Balarabe ne asalin shi dan garin Makka ne da ya gani cewa amma dakin Ka'aba kishiya ko kuma amma Makka kishiya sai ya je shi wannan gurin da aka yi wannan cocin sai ya bata ta wani su malami suka ce ya je yayi bayan gari ne a wannan cocin a lokacin nan wannan sarkin sai ya gani da aka bashi labarin cewa ai wani Balarabe ne dan garin Makka yazo ya aikata wannan aika a wannan gurin a lokacin nan wannan sarkin sai ya tara sojojin shi gaba ki daya da irin giwa saboda a lokacin nan idan za a yi yaki ana alfahari da giwa auta yaki da su to sai ya tara mutanen sa ko kuma sojojin sa gaba ki daya tare da giwa daban-daban da niyyar cewa aje a rushe dakin Ka'aba saboda ni saboda shi wancan mutumin yazo ya bata mishi cocin shi ne a lokacin nan ya kama hanya da shi da rundunar shi ya kama hanya ya tai hagar Makka bayan ya tai garin Makka sai ya iske raqumma akan hanya raqumma wannan sai ya kama su shi kuma asali wannan raquman na Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib shine wanda yake kaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ma yi ne da Abdullahi shi kuma Abdullahi ma yi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kama wayannan raqumma shi Abdul Muttalib da ya samu labari sai ya dawo gurin shi yake ce mushi wayannan raqumman da ka kama raqumma na ne ka bani kayana a lokacin nan shi wannan sarki sai yake cewa bai taba ganin wanda yake shugaba ba wanda bai da tunani kamar wannan Abdul Muttalib abin da yasa yace haka yace nazo da niyyar in rushe dakin Ka'aba Ka'aba da take garin ku wanda kuke girmama ta kai kuma yanzu kazo kana munzanta in baka dabbobinka da na amshi ina idan muka dauka a hankalce kai da aka zo a rushe garin ka me ya kamata kai ka hana ko ba ka ce a baka dabbobinka ba sai yace a bashi dabbobin shi a lokacin nan sai Abdul Muttalib yake mishi bayani cewa wannan dakin Ka'aba da kake gani dakin Ka'aba ba nawa bane akwai mai shi na Allah ne saboda su suna bautar gumfi amma sun san wane ne Allah subhanahu wataala sai yake ce mushi shi wannan dakin Ka'aba akwai mai shi zai iya kare kayan shi amma wa'innan raqumma da ka amsa na wani da haka bani kayana a lokacin nan sai bashi raqumman sa da ya bashi raqumman sa sai ne shiga garin Makka a lokacin nan mutanen garin Makka suka ce mushi tunda dai daga sace kake ka zo da niyyar ka rushe dakin Ka'aba mu za mu tambar maka garin kai kuma a lokacin sai ka shiga kai aikin da zaka yi a lokacin nan mutanen garin Makka suka bar mushi garin Makka ya shigo da giwar shi da niyyar ya rushe dakin Ka'aba a lokacin nan sai Allah subhanahu wataala wa arsala alaihim tayran ababil ko tarmihim bi jaratin min sijjin a lokacin nan sai Allah subhanahu wataala ya aika musu da tsuntsaye da duwatsu waɗanda suke an buɗo su daga gidan jahannama ana shigo su a wannan yanayi saboda sun zo su rushe dakin Ka'aba kenan magana Abdul Muttalib da ya cewa lalle Allah zai kare abu shi ko kenan kuma sai ta wajaba akan cewa lalle Allah subhanahu wataala ya kare abu shi kenan a gurbushe a wannan shekarar da aka yi wannan aikin a wannan shekara aka yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah an aihe shi a daidai lokacin da mahaifin shi ya rasu aka aihe shi kenan bayan rasuwar mahaifin shi kenan mahaifiyar shi tana da cikin shi a lokacin da mahaifin shi ya rasu kenan mahaifiyar manzo Allah ita ce ake ce ma Amina kenan Amina sunan mahaifiyar manzo Allah ta aihe manzo Allah a wannan shekarar da aka yi amfi bayan ta aihe shi ita ma bata jima ba Allah ya mata rasuwa a lokacin nan manzon Allah aka ringa hannu da shi ayi tarbiyyar shi a can na farko kakan shi Abdul Muttalib bayan ya rike shi zuwa wani lokaci shi ma sai Allah ya mishi rasuwa bayan rasuwar sa sai aka sami wanda yake dan uwan baban sa Abi Talib wanda yake mahaifi da Ali ibn Abi Talib a lokacin nan sai shi ya amshi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike shi har lokacin da aka fara ma manzon Allah wahi idan muka dauka manzon Allah lokacin da ya kai shekara 25 ya kasance kafin wannan shekarun yana ma mutanen garin Makka kiwo menene kiwo zai dauki dabbobin su ya kora su ya kai dashi da su tsawon muni guda kamar yadda muka san dai kiwo da ake a lokacin nan zai je yayi wannan kiwo bi kararitin za su ringa bashi ɗan kuɗaɗe wanda ba su taka kara sun karya ba wannan shine ladan wannan kiwon da yake musu ana cikin wannan yanayi sai Khadija bint Khuwailid ta kasance mace ce wanda mijinta ya rasu Abu Hala ya rasu kuma ta kasance mutuncewar take da dukiya a cikin garin Makka sai ta ji labarin cewa akwai wani mutum da ake cewa Muhammad kuma ya kasance mutum ne wanda har ana mai lakabi da cewa Al-Amin ya kasance mutum ne mai aminci mutum ne mai amana bai cin amana mutumin kirki ne da tashi labari sai ta nema cewa a kira shi ta sa shi cikin kasuwanci da aka kira mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa shi cikin kasuwanci ta bashi dukiya da kasuwanci yake zuwa yake mata kasuwanci a cikin wannan yanayi daga cewa irin arzikin da manzon Allah yake zauwa da shi ya sha bamban da irin abinda waɗanda suke mata kasuwanci a da suke kawuwa kenan ni an samu albarka mai yawa ko kuma riba mai yawa sanadiyyar manzo Allah yake wannan kasuwanci bayan haka da taga irin mutuncin shi da kuma irin amanar sa sai ta aika cewa tana neman auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzo Allah iya da shekara 25 manzo Allah sai ya amince akan zai aure Khadija bayan haka aka zo aka daura auren manzo Allah da ita Sayyida Khadija bayan manzo Allah ya kai shekara 35 a lokacin nan wurin shawahi suka yi niyyar su sake dakin Ka'aba ma'ana dakin Ka'aba ya tsufa suna so su sake gina sabuwar Ka'aba a lokacin nan manzo Allah iya da shekara 35 a wannan lokacin aka zo za a gina Ka'aba sai mutanen garin Makka sai kowa yake shari kowa yake tsoron cewa ya hau ko kuma ya dauki wani abu ya rushe dakin Ka'aba saboda ni sun samu labarin cewa an yi amfir ko wayansu sun kawo ma dakin Ka'aba hari Allah ya halaka su gabaki daya sai suke jin tsoron cewa idan suka taba dakin Ka'aba su ma Allah yana iya halaka su to a lokacin nan sai aka samu wani mutum daga cikin su sai yake ce musu idan ba ku manta ba shi wancan sarki da yazo ya zo ne da niyyar ya rushe dakin Ka'aba Daniel ya kama ta hari ya rushe ta ta zaman tubawu mu kuma yanzu mu muke so ni mu kuma yanzu muna so mu jara ta ne dan mu rushe ta mu sake ta kenan babu abin da zai sani a lokacin da sai wannan mutum kowa ya zama mishi akan cewa ya hau ya fara zubro guragunan Ka'aba idan ba abin da ya same shi sai mutane su kama ko kenan kowa yana jin tsoro a lokacin nan wannan mutum ya hau ya fara rushe Ka'aba da aka ga babu abin da ya same shi to a lokacin nan sai kowa ya kama aka rushe Ka'aba a lokacin nan manzo Allah iyar shekara 35 sai aka rushe Ka'aba to kafin a rushe sai aka yi shelar cewa idan za a gina Ka'aba ana buƙatar kowa ya kawo taimakon shi wannan taimakon da ake buƙatar kowa ya kawo duk wanda zai kawo taimako ya tabbatar da cewa dukiyar da ya kawo dukiya ce ta halal kada ya kawo dukiya wacce take ta haram saboda za a gina ɗakin Allah ko a lokacin nan bayan an kare akwai dutse da ake cewa Hajarul Aswad ko a lokacin nan sai Qurayshawa gabaki ɗayan su ne suka samu sabani akan cewa wannan dutsen waye zai dauko wannan dutsen ya dora shi inda yake kowace kabila tana so ya zamanto sharafi ne a gare ta ta dauki wannan dutsen ta ajiye shi a gurin shi sai suka fara sabani tsakanin su sai wayansu daga cikin su ya suka ce mushira wanda zai fara fitowa daga wannan kowar ko kuma zai fara shigowa daga wannan kowar to wannan mutumin shine zai dauki Hajarul Aswad ya dora shi a gurin shi a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara shigowa ta wannan kowar da ya shigo sai suka ce tabbas manzon Allah shine al-amin kuma shi zai dauki wannan dutse ya dora shi a inda yake a lokacin nan manzon Allah wata hikima ta yi gwada ma mutane sai ya dauki ridali muna yi daukar shi akan cewa wani mayafi manzon Allah sai ya dauki wannan dutsen da hannayensa ya dora shi akan wannan mayafi sai ya ce ma Qurayshawa shugaba na kowace kabila daga cikin ku ya zo ya kama wannan mayafin sai mu dauka mu dora wannan dutsen kenan a wannan lokacin kowace kabila ta yi ta kama ko wannan hikima ta manzon Allah kenan a lokacin da manzon Allah ya sa kowanne wanda yake shugaba na wata kabila ya kama aka dauki Hajarul Aswad aka dora shi a gurin shi a lokacin nan manzo Allah ya yi shekara 35 bayan haka daga wannan lokacin manzo Allah sai ya fara fita daga cikin garin Makka saboda iya tunanin cewa wayannan abubuwan waye halice su bai yiwa a ce ka zo ka kirkira abu da hannunka wanda yake gumki kuma ka zo ka ce wannan abu shi zai taimake ka a hankalce ma idan muka leka abinda kai kai shi kuma kace shi zai taimake ka ta yaya a lokacin nan manzo Allah sai ya rinka fita daga cikin garin Makka yana daukan guzurin shi zai huta wannan daji idan ya tafi daga kwana uku zuwa kwana goma ne manzo Allah yake yi sannan ya dawo ko kuma daga kwana goma har wani lokaci yana yin wata guda in ya dauki guzurin shi sannan ya dawo wajen Khadija ya ƙara daukan wani guzuri ya koma da shi wannan dutsen da ake cewa Zarhira ana cikin wannan yanayi manzo Allah lokacin da ya kai shekara 40 a lokacin nan sai mala'ika Jibril ya isko shi lokacin da mala'ika Jibril ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 40 kuma wannan shekara 40 duk wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko a duniya sai ya kai shekara 40 ne ake bashi annabta wannan shine walan ma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma kenan wannan shine sunna ce ko kuma abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya dora akan cewa sai ya kai shekara 40 sai a bashi annabta manzo Allah ya kai shekara 40 a lokacin da mala'ika Jibril ya isko shi a wannan kogan da ya isko shi sai ya matsa manzo Allah da ya rike manzo Allah sai ya ce mishi ikra manzo Allah ya ce mishi ma ana bikari manzo Allah ya ce mishi ni ba iya karatu ba manzo Allah ummi ne abinda yake ce ma ummi shine wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma wannan al'umma ta su mutanen garin Makka basu iya karatu ba basu iya rubutu ba a daidai wannan lokacin ne Allah ya aika musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yasa ake cewa wannan al'ummar sunan ta Ikra ana ce mata al'ummar Ikra saboda ni an fara aiko su da ni da karatun cewa ai karatu ai karatu a lokacin da malaika shiri ya rike manzon Allah akan cewa ai karatu manzon Allah yace bai iya karatu ba ya saka shi sai da mushi sau uku manzon Allah yace mushi ma ana bi kare manzon Allah yace bai iya karatu ba a lokacin da sai yake ce mushi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil kalam allama al insana ma lam ya'lam a lokacin da sai dai karanta mushi ayoyi guda biyar na cikin suratul alaq a lokacin nan manzo Allah ya tsorata saboda me bai taba ganin wannan halitta ba a lokacin nan manzo Allah ya tsorata ya huta daga wannan gafira sai ina sai gida a lokacin nan ya je wajen matarsa nana Khadija sai yake ce mata zanniruni zanniruni kuriye saboda me manzo Allah ya ji tsoro matuka akan abun da ya gani bai taba ganin shi ba saboda ya ga malaika Jibril a siffar shi tani ta malaika ya tsorata a lokacin nan sai yake ce ma Khadija tariye shi bayan tariye shi a lokacin nan malaika bai bar shi ba malaika ya kare isko shi bayan kwanaka bayan an sha kwanaka wanda ba su da yawa malaika bai zo mushi ba wani lokaci manzo Allah ya huta cikin garin Makka a lokacin da sai malaika Jibril ya kare zawa ta wata hanya malaika Jibril sai ya zo shi yana sama a lokacin nan yana zaune a sama shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba malaika Jibril a lokacin da sai yake ce ma manzon Allah ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyabaka fa tahhir a lokacin nan manzon Allah ya ƙara tsorata ya ga halitta wani ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba a lokacin nan manzon Allah ya ƙara tsirewa wajen Khadija da ya zo wajen Khadija akan cewa a ƙara rishi bayan manzo Allah hankalin shi ya kwanta sai Khadija take ce mishi kana ganin abin da nake gani a lokacin nan manzo Allah ya ce ina gani hikima ta sayyida Khadija abinda malaman sirra suka kawo suka ce a lokacin nan Khadija sai ta hudda mayahinta da ta hudda mayahinta sai take ce ma manzon Allah kana ganin abin da kake gani idan ta matsa malaika Jibril sai ya gaba a lokacin nan har ya zama to malaika Jibril ya tafi sai manzon Allah ya ce mata bayya gani hikima akan haka shine idan ya zama to mace ta bude kanta malaiku ba su zama a wannan wuri a lokacin da Khadija ta bude kanta malaika Jibril ne sai ta yi shi ko a lokacin nan sai take ce ma manzo Allah mu tayi gurin Naufal wanda yake malami ne ko kuma yana da sani akan abin da yake da alaka da kristanci da kuma addinai na baya sai suka kama hanya suka tafi da suka tai sai yake ce ma manzo Allah ya ibn akhi ya kai dan wannan uwana me kake gani afwan dan uwana me kake gani manzo Allah ya bashi labarin cewa ba abin da yake gani sai yake ce mushi wannan shine namus da yake zo ma annabi Musa sai yake cewa lalle kai kin wannan annabi ne a lokacin nan shi wannan mutumin kristan wanda ya kasance malami ne yana da ilimi akan kristanci sai yake ga manzon Allah cewa ina ma a ce ina nan lokacin da ɗan uwanka ko kuma mutanen garin Makka za su hutar da kai daga garin Makka a lokacin nan manzon Allah yake cewa awa mukhrijiya manzon Allah yake cewa shi yanzu a hutar da ni daga garin Makka sai yake ce ma manzon Allah babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da irin wannan abin da aka aiko ka sai mutanansa sun hutar da shi ko kuma sun cutar da shi lokacin nan manzon Allah sai yake mamaki shi da kanshi da mutanen garin Makka suke mushi lakabi da Al-Amin suke san shi suke kaunar shi shin akwai wata rana da za ta zo a ce wannan mutanen sun kore shi daga garin Makka a lokacin nan sai yake mishi bayani cewa tabbas duk wani annabi wanda Allah ya aiko shi ya zo da irin wannan abubuwan sai mutanansa sun cutar da shi a lokacin nan manzo Allah sai ya koma gida tabbas daga wannan lokacin manzo Allah ya zama annabi ko an aiko shi da ikra ko ya fara gargadi da ni suratul mudassir kenan shine nan malam sai yake mana bayani sunan manzon Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wal Arab min zuriyyat Isma'il bin Ibrahim sai yake cewa walahu min al-umri 63 sana manzon Allah ya rasul yana da shekara 63 yana manzon Allah ya yi shekara 63 a duniya sai mala yace minha 40 qabla nubuwa kamar yadda muka yi bayani manzon Allah ya yi shekara 40 kafin mala'ika Jibril ya zo mishi kafin a bashi annabta sai yace wa 23 fil nubuwa sai manzon Allah ya yi shekara 23 yana annabi sai mala yace nubbi'a bi ikra nubiya bi ikra an aiko shi an bashi annabta da suratul ikra wa ursila bi mudassir sai aka aiko shi da suratul mudassir wa baladuhu makkah garin shi shine garin makkah ko sai ma da yace ba'athahu Allahu bin nazarati min ahli shirk Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yama mutane gargadi akan shirka wa bid da'wati ila tauhid da kuma ya kira waɗannan mutanen na garin makkah akan tauhid can bayan mun yi ta bayani akan menene tauhidi kuma mun yi ta bayani akan menene shirka abinda ake ce ma shirka a gurgushe shine duk abin da zaka kira wani Allah ba Allah subhanahu wataala ba wannan shi ake ce ma shirka imma ya zaman to zaka roki wani abu ne ko wata halitta ko kuma wani mutum ka roke shi abin da yake haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala wannan shi ake ce ma shirka shi kuma abin da ake ce ma tauhidi shine ka kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai idan bauta zaka yi sallah zaka yi Allah zaka ma addu'a zaka yi Allah zaka roka wannan shi ake ce ma tauhidi sai mala yace wat dalilu qawluhu ta'ala dalili akan manzon Allah ya fara kira akan ya fara gargadi a bar shirka abota ta ma Allah subhanahu wataala mala yace ya ayyuha muddassir ya ayyuha muddassir ya kai wannan wanda kake allilibe ka kunfa anzir ka tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ka tashi ka girmama Allah subhanahu wataala wasiyabaka fatahhir wasu malamai suka ce wasiyabaka fatahhir ai ka tsarkake zuciyarka war rujza fahashu ka guji duk abin da yake guma kai wala tamnu tastaksir wali rabbika fasbir kenan wayannan ayoyi ne wanda suke bayani akan cewa manzon Allah ya tashi ya kira lokacin da aka ce ma manzon Allah ikra ba a ce ya kira mutane akan annabta ba shi annabi a ba a ce ya kira su ga addinin musulunci ba a sai da aka samkar masa da suratul muddassir a wannan lokacin nan aka bashi damar ya kira mutane akan tauhidi tsantsa da su bar shirka idan muka dauka shekarun da malamin ya mana bayani akan cewa manzon Allah ya yi shekara 23 yana annabi to wayannan shekarun da manzon Allah ya yi ai ya zo ya yi shekara 13 a garin makka sai ya yi shekara 10 a garin madina wannan shekarun guda 13 da manzon Allah ya yi a garin makka ba sallah ake koya wa mutane ba ba azumi aka ce mutane su ba ba zakka aka ce mutane su ba a lokacin nan gabaki daya aka wani shekara 10 dukanta ana kiran mutane ga tauhidi akan su kadaita Allah shi kadai kada su gama Allah da wani shekara 10 manzon Allah yayi yana kiran mutane akan tauhidi wayannan shekarun guda 3 ne aka fara sallah saboda an saukar da an zo da an fara sallah ne a lokacin da manzon Allah yana da shekara 10 da fara kiran mutane ga annabi kenan a shekara ta 10 bayan annabta ne a lokacin ne aka yi Isra'i da Miraj aka fara salloli guda 5 kenan idan muka dauka wayannan shekarun guda 10 da manzon Allah ya yi dukkan su manzon Allah yana kiran mutane ne akan su kadaita Allah shi kadai kada su gama Allah da wani kenan nan idan muka dauka abin da ya kamata a fara karantar da mutane shine a karantar da su tauhidi kamar yadda manzon Allah ya yi shekara 10 akan wannan tauhidin kuma haka manzon Allah idan zai aika mutum wani gari dan ya kira mutane ga addinin musulunci manzon Allah zai ce musu ka sani cewa abin da zaka fara kiran su shine at-tauhidi ka kira su akan tauhidi wa ina ata'uka bizalik idan suka maka biyayya akan tauhidi tauhidi ya zamana yace to fa akhbirhu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad farada alaihim khams salawat fi yawmin wa layla manzon Allah yace sai ka ba su labarin cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya musumi ko kuma ya farlanta musalloli guda biyar aini idan suka ma biyayya akan haka sai kace lalle akwai azumi da ake yi a shekara shine watan azumin Ramadan idan suka ma biyayya akan haka sai ka ba su labarin cewa akwai zakka da ake huddawa shekara shekara idan suka ma biyayya akan haka sai kace musu akwai aikin hajji da ake yi sau daya idan mutum ya yi sabbi wannan shine mataki nani na musulunci baiwa daga mutum ya musulunta yau ya ce ina zo in musulunta kace me shi ka fara sallah a'a sai ka kantar da shi tauhidi ya san wane ne Allah subhanahu wataala ka hanyaje ya sallah saboda idan bai san ba wane ne Allah babu yanda za a yi je ya sallah wannan yanda ya kamata kenan sai yasa ake so duk lokacin da mutum ya fahimci musulunci ko kuma ya fahimci addini ya kamata ya je ya koyi tauhidi ya san wane ne wannan Allah ka hanya fara bauta mishi saboda baiwa ka bauta ta ma abinda baka san ba wane ne shi kenan wajibi ne akan mu dole ne mutum ya je ya karanci tauhidi ka hanya koyi abinda yake da alaka da ibada kenan sai yasa manzo Allah ya shekara 10 tsantsa akan mu akan yana kiran mutane akan tauhidi sai malam yake cewa nan da Allah yace wa rujza fahjur ai ar-rujz nan malam yace al-asnam sune wa'annan gumakan da ake bauta ma ai malam yace wa hashurha tarquha wa ahduha abar shirka abar abinda ake bauta ta ma na shirka gumi ko bayan haka duk abinda yake da alaka da gumi da wa'anda suke bauta ta ma gumi duka ya kamata ka guje su wanda yake mushriki ne wanda yake kafiri ne bai kamata ba kai musulmi ka ranga zama da shi sai irin abinda Allah subhanahu wataala ya tsaga maka cewa akwai alaka wanda take ta mu'amala ta yau da kullun tsakaninka da wanda yake arni ko kuma kirista idan ba ita ba babu wata alaka da take tsakaninka da kai da wanda yake kirista ne ko kuma kafir kenan shine abinda malam yake bayani anan ka bar abinda yake shirka ne ko kuma gumakai ne kuma ka guji duk abinda yake da alaka da su sai malam yace wal bara'atu minha wa ahliha ka guje su kai baran-baran da su ka shaha musu lahiya kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya bar babansa wanda yake mahaifi ne saboda ni saboda mushriki ne shi asali ma jarrabawar da Allah subhanahu wataala ya dora ma annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim baban shi ne ma yake tsere gungi yake saidawa sai ya zamanto adawa tsakanin mahaifi da wanda yake dan sa ko akan ni akan shirka shi annabi Ibrahim Allah ya aiko shi akan cewa ka ce musu su bar shirka su bauta ta mu Allah shi kuma baban shi yana sai da gumki yana cewa mutane ga abinda ya kamata ku bauta ma sai ya zamanto baban shi shi da kanshi ya kore shi bal ma da shi aka kulla abinda aka kulla akan cewa aje a kona shi ko wanda suka ce qalu hariquhu ko wansu alihatakum aka ce aje a kona annabi Ibrahim a lokacin da aka dauki annabi Ibrahim aka shewa shi cikin wuta a lokacin nan sai Allah ya ce ma wuta ko wanna ya na ruuni bardan wa salaman ala Ibrahim a lokacin nan annabi Ibrahim bai kone ba sanadiyan ni Allah subhanahu wataala ya kare shi bai tsara ba akan cewa za a kona shi kenan nan shine malam yake cewa wal bara'atu minha wa ahliha duk abin da yake da alaka da shirka ko babanka ne yake shirka ko babanka ne yake kristanci ya kamata ka shafa mushi lahiya abin da yake da alaka tsakaninka da mahaifinka inda ya zama to kirista ne ko kuma kafiri ne shine wannan biyayya da take tsakaninka da shi na mahaifi da wanda yake dan sa wannan shi kadai zai zama to alaka tsakaninka da shi amma wata biyayya daban a'a idan ya zama to zai saka kama Allah sako wannan a'a babu shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq haka manzon Allah yake babu wata ta'a da mutum da zai ma wani domin ne a saba ma Allah subhanahu wataala koda babanka ne yace kaje kai shirka sai ka ce mushi baba bana yi shirka saboda ni Allah ya hana bana yi ba babanka yace ma kaje ka saba ma Allah sai ka ce a'a baba Allah ya hana bana yi ba idan ka yi wannan biyayya sai Allah ya baka lada saboda ni ka kima babanka biyayya akan abin da Allah ya hana amma idan ya zama to misali babanka ba musulmi bane kai musulmi ne babanka ya sa ka wani aiki wanda yake wannan aikin bai saba mu addinin musulunci ba to ka sani cewa wajibi ne ka mushi biyayya kaje ka mushi bal ma idan baka mushi biyayya ba ka sani cewa akwai wani haƙƙi wanda yake ka toshi sai Allah ya tambaye ka kenan komai yana da iyaka a cikin addinin musulunci sai ma da yace akhadha ala hadha ashar sinin manzon Allah ya dauki shekara 10 yana kiran mutane akan tauhidi ya dubu ila tauhidi yana kiran mutane akan tauhidi wa badal ashr urjadihi ila samal wa furidat alayhi salawatul khams bayan shekara 10 manzon Allah yana da shekara 10 da kiran mutane ga annabta a lokacin na akai isra'i da miraj ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa a lokacin nan manzon Allah yana da shekara 10 da kiran mutane akan annabta akan cewa su bauta ta ma Allah shi kadai aka dauki manzon Allah akai isra'i da miraj da shi wa furidat alayhi salawatul khams a lokacin nan aka farnanta ma mutane salloli guda biyar asalin salloli guda biyar salloli ne guda 50 aka ba manzon Allah aka ce wannan sallolin guda 50 shine mutanen shi za su ringa yi kullum a lokacin nan a cikin riwaya manzon Allah bayan ya sako sai gamu da annabi Musa annabi Musa yake ce mishi salla guda nawa aka ba yace guda 50 annabi Musa yace mishi ka koma wajen Allah saboda mutanenka ba su iyawa a lokacin nan manzo Allah ya koma wajen Allah subhanahu wataala aka rage mai salloli ana ragewa aka rage ta kai 40 aka rage ta kai 30 har sai da ta kai guda 5 a lokacin nan annabi Musa ya ƙara cewa manzo Allah wayannan sallolin guda 5 sun yi yawa mutanenka ba su iyawa kuma idan muka dauka a yanzu ma akwai mutanen da sallah guda 5 kana musu wahala wani yana ganin cewa sallolin wannan guda 5 sun yi yawa a wuri wai aka tambaye wani wai me ake a garin nan yace ba abinda ake yi sallah daga an yi kira sallah yanzu aka shi ma sai sallah wayannan sallolin guda 5 wai wani yana ganin cewa sun yi yawa kuma haka annabi Musa yace ma manzon Allah cewa wannan sallolin guda 5 sun yi yawa manzon Allah yace ina jin kunyar Allah subhanahu wataala da na koma a lokacin nan manzon Allah ya dawo al'ummarsa aka an ba mutane salloli guda 5 asuba az-zahr da asr magriba isha a lokacin nan amma sai ya zamanto idan musulmi yayi wayannan sallolin guda 5 yanda Allah ya ce ai yanda manzon Allah ya karantar da al'ummarsa ya karantar da sahabbansa a lokacin da yake ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli duk wanda ya cika yayi su wayannan guda 5 din to a lokacin nan sai Allah ya bashi ladan sallori guda 50 kenan asali sallah guda nawa aka ce ai guda 50 ko guda 50 aka ba manzon Allah da aka rage sai ake yin guda nawa guda 5 to duk wanda ya cika yazo ya wayannan sallolin guda 5 daidai yanda manzon Allah ya karantar da sahabbansa to wannan mutumin za a bashi ladan wayannan sallolin guda 50 ga baki ɗayan su kenan wayannan sune sallolin da aka sabkar ma da manzon Allah sai ma da yake cewa wa salla fi makkata salata salasini manzon Allah yayi sallah tsawon shekara uku kadai a garin makka kenan a garin makka shekara uku akai ana yin sallah bayan haka wa badaha umr bil hijra bayan haka sai aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi hijira daga garin makka zuwa garin madina kenan idan muka dauka wayannan shekarun guda 13 da manzon Allah yayi a cikin garin makka za mu kasa su kamar haka na farko lokacin da manzon Allah ya fara kiran mutane zuwa ga musulunci manzon Allah da ya zo shi gidan shi da ya gaya ma Khadija cewa ga abinda aka aiko shi a lokacin nan Khadija sai ta karɓo musulunci sai yasa za ka ga ana cewa awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadija war ta fara yin imani da manzon Allah daga cikin mata ita ce Khadija hallo sai ka ji an ce wa awwalu man amana bihi minar rijali sai a ce ma Abubakar Siddiq sai a ce maka wanda ya fara yin imani da manzon Allah a cikin maza shine Abubakar Siddiq kuma sai a zo a ce maka wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali ibn Abi Talib kuma sai a ce maka wanda ya fara yin imani da manzon Allah a cikin yara kanana shine wa shine Ali ibn Abi Talib saboda ni wa kana rabibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ya kasance an rene shi a gidan manzon Allah akwai wani lokaci da manzon Allah ya gani cewa Abi Talib wanda yake mahaifin Ali yara sun mishi yawa manzon Allah sai ya ce a bashi yaro ɗaya ya zauna a gidansa a lokacin manzon Allah sai ya dauki Ali bin Abi Talib yake zama a gidansa to a lokacin nan lokacin da manzon Allah ya fara kiran annabta ya fara kira akan tauhidi Khadija ita ta fara karɓan musulunci a cikin mata kenan bayan haka a cikin maza shine Abubakar Siddiq ai sai sa ake ce mishi Abubakar Siddiq asali sunan shi Abubakar bin Abi Quhafa Abu Quhafa sunan shi an gane kenan ba Abubakar Siddiq sunan shi ba kenan Siddiq laqabi ne akan ni akan gaskatawa da yi sai kuma a cikin yara Ali bin Abi Talib kenan idan muka dauka wayannan shekarun guda 10 idan muka raba su in muka dauki shekara uku ta fari da manzon Allah yayi wannan shine shekaru guda uku wanda manzon Allah ya tashi yana kiran mutane akan musulunci amma a boye kinan kahin manzon Allah ya hutar da addinin musulunci akan cewa kahin ya huto yayi tsaye a tsakiyar garin Makka ya ce ma mutane ni annabi ne sai da aka yi shekara uku ana kiran mutane a boye wannan kiran da ake yi na mutane a boye ya kasance ne kamar haka manzon Allah sai ya zo shi musali da yace ma Abubakar Siddiq ni annabi ne an aiko ni da annabta a bar bautar gunki a bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai a lokacin nan Abubakar Siddiq sai ya yi imani da manzon Allah da ya yi imani da manzon Allah sai ya fara huta daga cikin garin Makka sai yake tahiyya wajen mutanen da ya san cewa ya san su suna san shi kuma yana kaunar su sai yake kiran su da addinin musulunci ta yaya a boye kina akan haka ne sai aka samu Usman ibn Affan sai ya musulunta a hannun Abubakar Siddiq ta wata hanya ta hanya wacce ke koyayyar hanya ce saboda ni an fara wannan musuluncin a boye ta hanyar da kada ya zamanto an hutar da shi kai tsaye mutane su yi ta ko kuma su kashe waɗanda suka zo da wannan al'amari sai aka fara kira a boye akwai wani gida da ake ce ma Darul Arqam Darul Arqam wani gida ne wanda manzon Allah yana labiya da shi da waɗanda suka yi imani da su yana karantar da su tauhidi a lokacin nan duk wanda aka san yayi imani da manzon Allah ya yarda da Allah subhanahu wataala sai a ce mishi akwai wani gida gida wanda yake a rabi a guri kaza idan za ka fi ka rinka waiwaye kada wani ya ganka ka je a boye ba tare da wani ya ganka ba to a haka aka yi shekara uku aka yi a wannan yanayin a boye a wannan gidan ana musulunci bayan haka ne sai Allah yake ce ma manzon Allah fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen da kai manzon Allah ka tashi ka isar da abin da aka umarce ka shine addinin musulunci kenan bayan shekara uku manzon Allah sai ya huto tsakiyar garin Makka sai ya huto tsakiyar garin Makka sai ya tara mutane gabaki daya ya ku banu kaza manzon Allah ya kina ya kira kabila kaza ku saurara ya kira kabila kaza ku saurara saboda su a da idan mutum yana so ya isar da wani sako a cikin mutane zai yi tsaye ne a kasuwa ko kuma inda mutane suke taruwa sai ya ringa ya ku mutane kaza ku saurara sai su zo ya ku mutane kaza ku saurara sai su zo sai da mutanen wannan gabaki ɗaya suka taru a lokacin nan sai manzon Allah yake ce musu inni nazirul lakum min azabi shadid manzon Allah yake ce musu ni mai galkadi ne a gare ku akan wata azaba mai tsanani wanda za ta riske ku yace musu ni manzon Allah ne ni annabi ne an aiko ni da addinin musulunci ya kamata ku bar abin da kuke bautawa ma ku zo ku bautawa ma Allah subhanahu wataala bayan manzon Allah ya kare wa'azin shi gabaki daya dukkan mutane kowa yayi shiru babu wanda yayi magana sai Abila a lokacin nan Abila sai yake ce ma manzon Allah tabban laka ya Muhammad alhaza jama'atana a lokacin nan Abila sai yake ce ma manzon Allah ya kai Muhammad sai ya kawo ashar yasa yace ya kai manzon Allah sai ya dauki lafazi na tsinuwa akan ya tsine ma manzon Allah yace akan haka ne ka tara a lokacin nan bayan yayi wannan furucin sai Allah ya saukar da suratul Masal sai Allah ya ce tabbati yada abi lahabin mutab ma agna anhu maluhu wa ma kasabu sayasla nar zaka lan zuwa ƙarshen sura kenan a lokacin nan da manzon Allah ya tashi ya ce ma mutane ku zo ku bauta ta ma Allah shi kadai a lokacin nan shi Abila sai ya tashi ya tsine ma manzon Allah akan cewa akan haka ne ka tara mu sai Allah ya saukar da wannan sura to daga wannan lokacin sai aka fara azabtar da wa da manzon Allah da shi da wanda suka yi imani da shi sai malaka ya ce wala sima almustad'afina minhum allazina la nasira lahum musamman ma waɗanda suke masu rauni daga cikin su waɗanda ba su da mai taimaka musu su wane ne waɗanda suka kasance bayi idan aka ce wani bawan wane ne sai mai gidan shi sai ya kama shi ya rinka azabtar da shi saboda ni saboda ya karbi musulunci ba a bari ba banda wannan manzon Allah shi kadai aka ringa mai izgidi idan ya hudo cikin garin Makka sai a ringa mai izgidi saboda ni ya ce shi annabi ne a ringa mishi izgidi ana cutar da shi to haka ya zamanto ana jiwa sahabban manzon Allah saboda addinin musulunci to akan haka ne manzon Allah yake shirewa yake ba su hakuri akai lokacin da manzon Allah ya ce musu ku tashi ku hijira zuwa garin Habasha. Akwai wani sarki wanda bayya bari a cutar da mutane a garin sa. Sai suka tafi gurin Rashashi suka je suka zauna. Har zuwa wani lokaci har aka hijira ta biyu. Kenan dai a takaice abin da yake gaban mu basirar bace ba duk da cewa mun tabbata kadan daga cikin labarin abin da ya faru. Kenan manzon Allah a wayannan shekarun guda 10 da aka yi gabaki daya shekara 3 aka yi ana kiran mutane musulunci amma a boye. Bayan an yi shekara 3 sai Allah ya kira manzon Allah akan cewa ka tashi ka kira mutane yanzu a bayyane. Saboda can da fari an yi da'awa sahiya salatu sanawat an yi shekara 3 ana kira a boye. Bayan haka sai Allah ya ce mishi to yanzu fa fasda bi ma tumar ya kai ma'aikin Allah yanzu ka tashi ka isar da abin da aka umarce ka. Wa a'rid anil mushrikin wa'innan mushrikan na garin Makka. Allah ya ce ma manzon Allah ka kauda kai duk abin da za su gaya maka ka kauda kai da su. Inna qadnaka almustahzi'in haka manzon Allah ka ce ma manzon Allah. Allah ya ce mushi mu za mu isar maka duk wanda zai cutar da kai mu za mu kare ka duk wanda zai ma iskili mu za mu kare ka mu mun isa akan kowa insha Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin da manzon Allah sai ya huta ya ringa kira mutane akan mu akan musulunci. Wayansu su musulunta, wayansu su zagi manzon Allah, wayansu su ki musulunta, wayansu su musulunta a ba su gashi a azabtar da su wayansu a kashe su. To a haka ne wannan musulunci sai da ya kai har inda ya kai har ya iso yanzu har lokacin da manzon Allah ya yi hijira ya bar garin Makka ya tafi garin Madina. Ganin cewa lokaci ya yi sai sati idan mun zo za mu dauki abin da yake da alaka da hijira ta yaya aka yi ita wannan hijirar. Ina wannan shine zai kasance darasin mu na gaba. Abin da makaranta dai dai Allah ya ba mu dadan gaba ki daya. Suna da a lokacin da za a fara ba mutum littahi duk annabin da za a ba littahi kenan sai ya kai shekara 40 ne shine su kuma annabawan da aka ba littahi annabawa ne kamar haka da annabi Isa da annabi Dawud da annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan dai sun kai shekara 40. Abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan gabaki da abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.